Antop
Northeast Records.
So yeah, ruwan zuma in kin shaki bani daga kasa zuwa sama aikin hade soke bani gida zance suke kece sarauni ya ta ki akwance yake
komai zamba
farida taka Ajebota Parida Taka Yarinya Ajebo Parida Kwaiki de Kiriki Kanso Imbada Sala Kinki Koda Inkan Sura Niki Hare de Pis and Saka Hota Inki Ida Niki Fari Fari Makaya Niki Fari Fari Seki soni kiyona zari Sanadi ngatafa mwaka sama zari Kindi farida ataka mana Yari nya ajibota Farida ataka Yari nya ajibota
Farida niki gini Itakuta sacha nzichia Wallahi rashin ganin ki yana sa in ta hayaniya Sanna Farida masoyiya ga an durin zuciya in baki Farida ba lallai ne na kai
Farida ta ga Ajibota Farida Taka Yarinya Ajibota